الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة إشرين دبيو غرمضان إشرين دبيو غرمضان هجرة تدبودة دليفودة دا أربعين دبقوي ديدي دا شاد إيغا وطن أكو شكرة تدبودة إشرين دشدة منا كاراتون سورة الفتح ayau za mu ci gaba ne daga aya ta 20 insha Allah shi wannan karatu yana dauke da bayanin sirrin nasaran sahabban manzon Allah sahabbai sun samu nasara a rayuwarsu mutane sukan so su san meye sirrin da yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu nasara wannan sura tana karantar da mu musamman kuma ita wannan aya da zamu karanta aya ta 20 Allah subhanahu wa ta'ala yace
wa anakum Allah wa maghanim kathirata ta'khudunaha fa'adzaba lakum hadhi wa kaffa al-nasi ankum wa kaffa al-nasi
inda wani zai tambaye ka menene sirrin nasaran sahabban manzon Allah babu shakka wannan ita ce amsa Allah madaukaki ya ce wa'adakumullahu maganima kasira Allah ya yi muku alƙawari za ku samu ganimomi masu yawa idan aka ce maganima kasira kaga babu wanda ya san yawan su kullu magnamin gannamaha Allahul mu'minina bihi min amwali ahli shirki malaman tafsiri suka ce duk wata dukiya ta kafirai wacce Allah ya mayar da ita a hannun musulmai min ladun anzala hadhihi al-ayati tun daga ranar da Allah ya saukar da wannan aya duk wata ganima da aka samu a yaki duk wata ganima da aka samu a yaki to alƙawarin Allah ne ga sahabban manzon Allah kuma idan muka lura da wannan aya ba wai alƙawari ne ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba fa alƙawari ne ga manzon Allah ba wannan alƙawari ne ga sahabban manzon Allah idan aka ce wa'adakumullahu ba wa'adaka bane, wa'adakumullahu Allah ya muku alƙawari, maganima kasira, ganimomi masu yawa, ganimomi masu yawa, Allah ya ce ta'khuduna hadha ku je ku yi ta ɗauka. Kamar yadda ka san ba yaƙi za a yi ba, saboda haka in sahabbai sun tunkari ƙasa, to a tara dukiya a aje musu kurum, don babu abin da zai hana su ɗaukan wannan dukiya. Shi yasa Allah ya ce ta'khuzunaha, babu dabarar da zai hana kafirai, zai sa kafirai su hana dukiyarsu, wato ga musulmai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan alƙawarin Allah ne, kuma fassara mafi inganci kenan, babu inda Allah ya bayyana adadin ganima da za a samu, abinda Allah ya ce maganima kasira, saboda haka yakin da za a yi ta yi, duk wani yaki da za a yi daga lokacin, kamar Allah yana cewa na ba ku nasara tun ma ba a tafi yakin ba, kamar Allah yana ce ma sahabbai na muku alƙawari duk yakin da za ku yi za ku ci nasara, za ku samu ganima. Fa'ajjala lakum hazihi, shine sai Allah ya gaggauta muku wannan. Wannan kenan yakin Khaibar. Yakin Khaibar an kawo shi da gaggawa, saboda a hutar da zukatan rayukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, a hutar da hankulansu, sun samu tashin hankali saboda ba a samu yakin Makka ba. To sai Allah ya gaggauta, kaji abin da ya ce ajjala lakum hazihi, ya gaggauta muku ku samu wata ganima, saboda a samu kwanciyar hankali ga sahabban manzon Allah. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana komawa Madina. Kuma wai ka duba ka ga, da yake Allah ya yi alƙawari ne ga sahabbai, da Allah ya tashi alƙawari ba a duba wa ya fi ƙarfi. Duk Yahudawan da suke ƙasar Larabawa, babu Yahudawan da suka fi na Khaibar ƙarfi, babu su. Babu Yahudawa waɗanda suka kai Yahudawan Khaibar ƙarfi, da kuma tanadi, da zama a guri mai tsaro, wanda ya tafi Khaibar, in ka je birnin zaka gani, har yanzu birnin na nan, birnin Khaibar yana nan, kuma akwai abubuwan tarihi har yanzu wanda mutum je zai gani. To da Allah ya tashi yin kyauta ga sahabban annabi Muhammad, sai ya ba su garin Yahudawa mafi ƙarfi a duniya. Inda Yahudawa suka fi ƙarfi a duniya shine Khaibar. Ina wannan birni yana arewacin Madina, yana tsakaninsa da Madina kilomita 165 ne, tsakaninsa da Madina kilomita 165 ne, tsakanin birnin Khaibar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Khaibar yana tare da sojoji mutum 600,000. Kaga ya tafi wancan umra da mutum 400,000. Na'am, akwai ɗan bambanci ta wajen adadin saboda riwayoyi da aka samu, amma dai mafi yawa abinda hadisi ya nuna, kuma abinda sahabbai da dama suka tabbatar shine adadin sahabbai mutum 400,000 ne, amma Khaibar fa da annabi zai tafi mutum 600,000. Yana tare da dawakai 200, an dai samu ci gaba wannan yaƙi. Annabi ya tafi yakin kamar yadda ka ji, an yi an gama a takaitaccen lokaci, saboda Allah ya yi kyautan wurin, kyauta ce ga manzon Allah. Aka kashe Yahudawa 93, amma musulmai da suka yi mutuwar shahada mutum 15 ne. Allah ya kara musu yarda. To Allah ya karɓa ƙasan gaba ɗayanta da gonakinsu. A nan ne sahabbai suka fara samun ganima mafi girma, domin Sayyidina Umar ya ce a duniya bai taɓa samun dukiya da ta kai wanda ya samu a yaƙin Khaibar ba, saboda yawan dukiyar. Sai da ya zo ya tambayi manzon Allah, ya Rasulallah, ni ka ban shawara me ya kamata in yi da wannan dukiya, ban taɓa samun dukiya irin wannan ba. Sai Annabi ya ce to in dai haka ne, ka yi ma Allah waƙafi mana, ka yi waƙafi. Wanda yana daga cikin hadisai waɗanda suke karantar da mu yanda ake waƙafi, dalilin labarin Sayyidina Umar bin al-khattabi Allah ya kara masa yarda. To wannan fa wai Allah ya ba masahabbai ne kaman tukuici ana kwantar da hankalin su ne. To bayan wannan kyauta kuma sai Allah ya ce masahabbai wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah ya tsara hannuwan mutane gare ku. Me ake nufi? Kaffa aydiyan nasi an iyalihim bil madina. Lokacin da Annabi zai tafi umra ya hada sahabbai mutum 1400 maimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sojoji a zagaye garin Madina don miyagu suna iya fakon Annabi, sai Annabi ya bar Madina sai su kawo ma iyalansu hari. Manzon Allah da zai tafi umara wallahi bai bar tsaro ma kowa ba. Manzon Allah ya ce ku zo mu tafi. Suna tafiya sai Allah ya tsara bayan. Ya tsara bayan. Kaga dai miyagu ga sunan da yawa, ga Yahudawa, ga kafirai daban-daban, bare dama sun yi kokarin su murkushe Madinan a lokacin yakin Al-Khandaq, Al-Ahzab. Kaga dama ta samu, amma wallahi tunanin ma bai zo musu ba. Manzon Allah ya kama hanya, aka taho Makka, aka gama wannan waɗannan kwanaki, aka koma Madina, iyalansu na nan lafiya, Allah ya tsare. Manzon Allah da ya samu kwana 20 a Madina ya sake yunkuri ya tafi Khaibar. Da zai tafi Khaibar bai bar wanda zai tsare Madina ba. Ya kama hanya ya tafi sa. Da zai tafi Umra bai bar mai tsaron Madina ba. Da zai tafi kuma Khaibar bai bar mai tsaron Madina ba. Me yasa? Sai Allah ya ce walitakuna ayatan lil mu'minin. Ana son wannan ya zama aya ga duk wani mai imani. Idan za ka yi ma Allah aiki ka daina duba bayanka, Allah ya tsare. Idan za ka yi ma Allah aiki ka daina wai fargaba bayana ga abinda zai sami baka da wannan tunani. Ka ji ai abinda Allah ya faɗa, litakuna ayatan lil mu'mini, saboda wannan ya zama ibartan abin lura lil mu'mini, ga mu'mini fa ya'lamu, za su iya sani, kaga musulmi za su gane. أن الله هو المتولي هياطتهم وكلاءتهم. الله شنو وين يجي من شي تسأل بايا مو دون هكا إن أكت شزاء تهوازي كوي كام هنية تهوازي كدينة تنانين جدانا كذا الله يتري إن ذا كيما الله أيكي كدينة فرقبامي زي بيو بايا كما قالي بي أبن يكي فرواد مكينا. Akwai wanda ko satin da ya wuce ya turo min sako, wai mai gidansa kafiri ne, shekarunsa sun kai 20 bai taba cewa ya musulunta ba. Bai ce ai saboda kana tsoron bayanka ne. Kuma haka ne. Yana tsoron in yace mai gida yace oga ni fa ina kiranka zuwa ga Islam, oga zai ce to na kore ka daga aiki. Kaga kenan bayansa da ya baci ko? Yana tsoron bayansa. To sai Allah ya ce wannan ya mana ne dan ya masahabbai ne dan ya zama abin lura gare mu. Allah ya samu iya ganewa. Allah ka samu iya ganewa. Saboda haka ka daina fargaba in za ka yi ma Allah aiki. Ka daina tunani. Wai ka tuna baya in na yi kaza miyagu za su bin kaza. A'a. Allah fa kake wa aiki. Allah da ya halicce ka ya halicci miyagun, ya san duk wata kafan alkhairi da sharri. Ya za ku kai tunanin ma wai wani abu zai cutar da kai. Ka bar ma Allah aikinsa. Allah ka samu iya ganewa. Shi yasa Allah ya ce walitakuna ayatan lil mu'minin, wannan ya zama abin lura ga masu imani. In za ka yi ma Allah aiki ka daina fargaban akwai masharranta za su kulla min kaza, basu wanda kake ma aiki shi ma zai maka aiki. To abin da ya faru ga sahabban manzon Allah kenan, kuma wannan kyautar kaga ta isa. Kuma duk da haka ma wai sai Allah ya ce wa yahdiyakum siratan mustaqima, ya shiryar da ku tafarki madaidaici. To magana ta ƙare. Wannan kuma kyauta na ƙarshe kenan. Ka duba gwagwarmayar da muke, ba dare ba rana, sallar farilla ta nafila, ihdinas siratal mustaqima, Allah ka shiryar da mu. Su sahabbai Allah ya ce na ma shiryar da ku. Su sahabbai an ba su, mu ne fa dole mu nema. Ai in ka lura da abin da ya faɗa, ya hadiya kum, haka ne ko? Allah ya shiryar da ku. Da an ce ya hadiya hum, da za ka yi wani tawili, babu ta inda za ka karkatar da ma'anan nan. ana magana da suwa sahabban Annabi Muhammad. Allah ya ce mai na shiryar da ku tafarki madaidaici, magana ta kare. Don haka isa wallahi taimakon da sahabbai suke samu dalilin dacewa da shiryar Allah ne. Ai kaga wannan alƙawari da ya musu, inda ba shiryayyu bane ba za su samu wannan alƙawarin ba ma da jin farkon ayan ka san shiryayyu ne. Wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khudunaha, Allah ya muku alƙawari in kun tsaya yaki za ku samu nasara kaza. Ta in ka je ƙarshen ayan Allah ya ce shiryayyu ne, in ba da shiryayyu bane yaushe Allah zai musu alƙawarin nasara. Kuma kar ka dauka wannan kyautan ma ta isa, ka kirga kyautan da Allah ya faɗa a wannan aya, manyan kyauta amma duk da haka ba su isa ba, sai Allah ya ce
wa ukhra lam taqdiru alaiha qad hata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira.
Sai Allah ya ce wa ukhra, akwai wata nasarar ma har yanzu. Kaga wai banda waɗancan fa, Allah ya ce wa ukhra, akwai wata kyautar, lam taqdiru alaiha, ba kuma samu iko a kanta ba. Wato wannan kyauta ne na ɗan kusa nan, akwai kyautar nesa, ku ba ku sani ba, ba ku da iko a kan waɗannan manyan ƙasashe. Alƙaryatul ukhra allati wa'adakum, wato Allah ya muku alƙawari bayan nasara ta kusa akwai nasarar nesa wanda musulmai za su yi, amma a yanzu ba ku da iko a kai. A yanzu ƙasashen suna hannun kafirai, qad ahata Allahu biha, Allah ya riga ya kewaye da sani cewa ba da daɗewa ba waɗannan ƙasashe za su faɗa hannuwanku. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, kuma Allah ya kasance mai iko ne bisa dukkan komai. Wannan babu shakka shi ne sirrin nasarar sahabban manzon Allah, babu shakka. Kuma wannan ta gefen alkur'ani kenan, ta gefen alkur'ani, wanda in ka dawo ta gefen hadisan manzon Allah nan ma za ka samu dalilai da suke da ƙarfi kamar wannan. Misali akwai hadisai guda hudu waɗanda za mu karanta. Na ɗaya hadisin Wasilatu bin al-Asqa'i, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai, la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, ba za ku rabu da alkhairi ba in dai a cikinku akwai wanda ya taɓa ganina kuma ya taɓa zama sahabina. Ka ji abinda manzon Allah ya faɗa, ashe alkhairin ba wai ga Annabi bane shi kadai, wanda ya ga Annabi Muhammad shi ma yana tare da alkhairi in dai ya zauna da manzon Allah ba gani kadai ba. Wallahi Annabi sai da ya rantse ya ce wallahi la tazaluna bi khairi, kai ba ma haka ba, ba za ku rabu da alkhairi ba ma dama fikum man ra'a wa sahaba man sahabani. Kaga ba ma kaga sahabi ba, ba ma wato abin nan, ba ma kaga sahabi ba, wanda ya ga sahabin, idan ka taɓa ganin wanda ya ga sahabi, ya ce ba za ka rabu da alkhairi ba a rayuwarka. Ka duba albarkan waɗannan mutane, Allah ya ƙara musu yarda. Wannan hadisi yana sahihul musnad, hadisin 2013, hadisin isnadinsa yana da kyau kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a Fathul Bari a mujallar na shida shafin 735. Ibn Hajar ya tattara waɗannan hadisai a wuri guda dan yayi magana game da albarkan rayuwar sahabban manzon Allah. Wannan hadisi yana daga ciki, Annabi ya ce ba za ku rabu da alkhairi ba idan dai a cikinku akwai wanda ya taɓa ganina ya zauna da ni. To ba ma wanda ya taɓa ganina ya zauna da ni ba, wanda ya taɓa ganina, idan ka zauna da wanda ya zauna da wanda ya taɓa ganina, wato kenan a cikinku idan akwai tabi'i to wallahi ba za ku lalace ba. Don haka yasa sahabi guda a gari birni ne, kai ba ma gari ba, ko a daji ne, idan sahabi yana tare da ku a wannan gurin wallahi birni ne, saboda kuna tare da alkhairi a koda yaushe, babu sharri. To akwai hadisin Anas da yake kama da wannan, wanda shi ma ya inganta daga manzon Allah shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuba liman ra'ani ma dalla ga wanda ya taba gani na waliman ra'a man ra'ani ma dalla ga wanda ya taba ganin wanda ya taba gani na waliman ra'a man ra'a man ra'ani ma dalla ga wanda ya taba ganin wanda ya taba ganin wanda ya taba gani na kai wallahi manzon Allah ya fi karfin mu manzon Allah babu kaman sa a duniya in ma ka kusance shi rahmar Allah ne kai ba kama je kusan ba wanda ya taba kusantar sa ma ka kusance shi inji manzon Allah kuma babu shakka haka ne dan duniya ba ta taba ganin kyauta kamar aiko manzon Allah ba wannan hadisin na Anas yana silsilatu sahiha hadisin 2254 wannan gaskiya ne mun samu hadisi guda wanda ke nuna albarkan sahabban manzon Allah na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ati alan nasi zamanun wani zamani zai zo nan gaba annabi yake bada labari saboda Allah yana sanar da shi al'amura da za su auku nan gaba manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam wani zamani zai zo fa yaghzu fi'amun minan nasi za a samu wasu mutane za su tafi yaƙi suna ta gwabza yaƙi to fa yaqulu za a ce kai fikum man sahaba rasulullahi shin a cikin ku akwai man sahaba rasulullahi wanda ya taba zama sahabin manzon Allah a cikin ku akwai fa yaqulu za su ce eh akwai to tunda dai akwai fa yuftahu lahum sai Allah ya ce ku ba su nasara wato wannan kamar annabi yana cewa inda za a tafi yaƙi akwai sahabin annabi Muhammad mutum ɗaya a cikin sojojin wannan yaƙi an gama nasara ta tabbata ka haɗa da wannan ayat da muka karanta wa'adakumullahu maganima katsira saboda wannan alƙawarin nasara sai manzon Allah ya ce idan aka tafi yaƙi sojojin gaba ɗaya za a tambaya ba wai yawan sojoji ba ne wai cikinku akwai sahabi mutum ɗaya tak mutum ɗaya ba yawanku ba ne kuma wallahi duk wanda ya karanta tarihinsu ya san ba shakka mutanen daban ne ba irinmu ba ne sahabban manzon Allah wasu mutane ne na daban manzon Allah ya sake ba da misali don mu gane darajarsu su ma ya'ati alan nasi zamanu ana nan za a kai ga wani zamani sahabban ma sun ƙare babu kowa gashi kuma yaƙi bai ƙare ba idan an tafi yaƙi sai a ce hal fikum man sahaba ashaba rasulillah mun dai san sahabbai sun ƙare kaf to amma cikinku akwai wanda ya taba zama da wani sahabi ce eh wannan sojan ya taba gani cewa to kuje kawai ku ne da nasara saboda an samu sojan da ya taba ganin sahabin manzon Allah to wannan yaƙi ba za a ci nasara akan musulmai ba fa yuftahu lahum manzon Allah bai tsaya ba ya sake ba da misali na uku summa ya'ati alan nasi zamanun ana nan kuma zamani zai zo ga mutane fa yaghzu fi'amun minan nasi fa yuqalu jama'a sun tafi yaki za a tambaya hal fikum man sahaba ashaba rasulillah kaga ba wai kun ana neman sahabi ba dan san babu ba a neman tabi'i ana neman tabi'in tabi'i wanda ya taba zama da wanda ya taba zama da sahabin manzon Allah fa yakunu za su ce na'am eh lallai akwai mutum guda manzon Allah ya ce fa yuftahu lahum Allah zai ba su nasara kaga wannan shi ke nuna maka albarkan mutane hawa uku albarkan sahabbai albarkan tabi'ai albarkan atba'u tabi'ina kuma haka annabi ya kirga su ya zo cikin hadisai daban-daban waɗanda daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna albarkan waɗannan zamanna guda uku wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zamani da manzon Allah sai wanda ya zamani a ƙarni na uku wanda shi ake kira atba'u tabi'ina hadisin yana sahihul bukhari babu fada'il ashabin nabi hadisin 3449 yana sahihu muslim babu fadli sahaba thumma alladhina yalunahum haka al-imamu muslim yayi babi wanda yana nuna maka darajan sahabban annabi muhammad sahabbai sun fi kowa daraja waye biyo baya tabi'ai waye biyo baya atba'u tabi'in saboda hasken manzon Allah saboda tafiyar annabi annabi yana dadewa da rasuwa hasken na disashewa albarkan da Allah ya samu wannan zamanin yana disashewa saboda manzon Allah ya tafi shi yasa kaji Allah yake cewa fatala alaihim yawa amadu idan zamani yayi tsawo to imani yakan samu rauni Allah ka karfafa imanin mu su waɗannan mutane Allah ya ba su wannan albarka don haka yasa zamanin annabi na da rai an gama ai wannan lokaci haske ne duniya gaba ɗayanta zamanin sahabbai fa haske ne saboda waɗannan ayoyi zamanin tabi'ai nan ma haske ne zamanin atba'u tabi'ina haske ne to sai yana ta raguwa har ya bace Allah ka san mana wannan hasken to wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan as-sahihu muslim hadisi na 2532 annabi sallallahu alaihi wasallam duk dai hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace yati alan nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane yub'athu minhumul ba'thu za a tura mutane su tafi yaki fa yaquluna unzuru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabi annabi zai ce to ku duba sojojin nan akwai ragowar sahabi ko babu fayujadu ar-rajul za a samu mutum guda manzon Allah yace fa yuftahu lahum sai Allah ya ba su nasara thumma yub'athu al-ba'thu ath-thani sai a tura wata tawagar sojoji kashi na biyu fayaquluna hal fikum man ra'a ashaban nabi mun dai san gaba ɗayan ku babu sahabi saboda sahabbai sun kare to amma a cikin ku akwai wanda ya taba ganin sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaftahu lahum idan aka ce akwai wanda ya taba ganin sahabi manzon Allah ya ce to in sun je yakin Allah zai ba su nasara thumma yub'athu al-ba'thu ath-thalis sai a tura tawaga ta uku kaga wannan abin yana nuna maka me dadewar rasuwar manzon Allah albarkan tana raguwa in aka tura tawaga ta uku fa yuqalu unzuru hal tarawna fihin man ra'a ashaban nabi shin cikin sojojin akwai wanda ya taba gani sahabin manzon Allah kaga kenan ana neman ko za a samu atba'u tabi'ina thumma yakunu al-ba'thu ar-rabi'u annabi yace za a samu sai a tura kuma tawaga ta hudu a wannan riwaya ta al-Imam Muslim fa yuqalu za a ce unzuru hal tarawna fihim ahadan ra'a man ra'a ahadan ra'a ashaban nabi shin cikin waɗannan akwai wanda ya taba ganin sahabi cikin sahabban manzon Allah kaga an kai mataki na hudu sabanin riwaya ta al-Imam Bukhari shi yasa wasu riwayoyi suke nuna karni hudu ne masu albarka a bayan tafiyar manzon Allah sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in da kuma salaf su ne malaman farko Allah ya musu rahama to wannan yana gwada maka albarkansu dalilin samun mutum ɗaya sai a bada nasara saboda me mu dukkanmu mun san Allah baya saba alƙawari me Allah ya faɗa a wannan aya wa'adakumullah Allah ya muku alƙawari to tunda Allah ya masa sahabbai alƙawari wannan alƙawarin albarkanta yake tana su sai da ya zo ga zamunna na hudu bayan rasuwar manzon Allah saboda albarkan wancan alƙawari na nasaran Allah kuma dalilin wannan hadisin yasa aka gane iyakar nasaran musulunci saboda wannan alƙawari da Allah ya yi ai kaji Allah ya ce wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allahu biha akwai wasu ƙasashen ma da ƙarfin ku bai kai gurin ba ikon ku bai kai ba amma Allah ya san za ku kwato su to wallahi abin haka ya faru da suka tunkari gabas bayan rasuwar manzon Allah wato sahabbai kada su zo ƙasan ku kawai amma dan sun zo ƙasan ku to da ƙarfin makami da ƙwarewar yaƙi baya hana su ci nasara a kanku wallahi saboda wannan alƙawarin na Allah duk inda suka dosa budewa yake ba su tsaya ba sai da suka isa bangon China sahabban manzon Allah sai da suka kai musulunci China, ba su tsaya ba sai da suka shigar da musulunci nisa cikin daular Soviet, ƙasashen da suke gabacin duniya. Ba su bar musulunci bai da suka kai shi Turai, sai da ya isa ƙasar Spain zamanin sahabban Annabi Muhammad. Afirka nan abinda ya sabu su ma iso ta Najeriya ba, saboda hamada sun ɗauka kamar yashi da suka iso yashi suka ce to duniya ta ƙare a nan, a yau san cewa akwai saura ba. Amma wani yake ba da labari na ƙarya, wai akwai wani sahabi Ukubatu ya taho har Borno. Duk inda ka ji wannan labarin kar ka yadda, ba gaskiya ba ne. Babu wani sahabi da ya gangaro ya wuce su dan ya gangaro ƙasar nan, babu shi, saboda sun ɗauka yashi iyakar duniya ne. Amma wallahi da sun san akwai ƙasa, ba rairayi ba ko menene, sai sun ratsa shi sahabban manzon Allah. Duk inda suka dosa sai sun kai makura. In ka dubi bayanin Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 5, yace qad waqa a kullu zalika fi ma madha, duk alƙawarin da kaga Allah ya faɗa din nan wallahi duk sun auku a zamanin da. Yace to wan qata'atil bu'usu an biladil kufar fi hadhihi al'asar, sahabbaina karewa iyakar musulunci inda ya tsaya, inda ya isa nan ya tsaya. Magana ta kare, inda sahabbai suka kai musulunci nan ya tsaya, saboda iyakan alƙawarin Allah kenan. Bayan sun isa China, magana ta kare iyakan China, daga Spain ya zama daidai Andalus, abinda Ibn Hajar ya faɗa, ya ce daga nan inda sahabbai suka dakata, daga nan kuma ya zama to tasirin nan na yaƙi ya ƙare. Sai ya ce in akasal halu, kai ba ma haka ba, sahabbai na ƙarewa sai al'amari ya juya. Inda suka isar da musuluncin, maimakon waɗanda suka biyo bayansu su ɗora mamma su iya ba, sai zama kafirai sun samu nasara, suna ta turowa, suna turowa, suna shigowa. Ya ce fi zalika alama huwa ma'lumun mushahad fi muddatin mutatawila, ko da yake ba lokaci ɗaya ba ne sahabbai sun kai musuluncin, amma kafin a kori musulmai daga ƙasan ko a samu nasara, sai da aka samu lokaci mai tsawo. Sai ya bada misali ya ce wala siyama fi biladil andalus, sai ya bada misali da ƙasar Spain, shine ake kira Andalus. Ƙasar Spain sahabban Annabi suka tun zamanin sahabbai musulunci ya isa, amma kafirai ba su iya kwace shi ba sai a hijira ta 534. Duk makircin da Turawa suka dinga yi da haɗin kai, ka duba Turai, Faransa zuwa Jamus zuwa Ingila, an haɗa kai kafin a kwato Spain, sai da aka samu shekara 534 daga hijiran manzon Allah. Kaga kenan, inda a ce ma ƙoƙarin sahabban na nan, ai da bai tsaya ga Spain ɗin ba, da ya wuce ya ƙarasa Turai gaba ɗaya. To amma Allah bai yi ma Annabi alƙawari ba, kuma Allah ya nuna mishi, Allah ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi wanda ba shakka ya inganta, manzon Allah ya ce Allah ya nuna masa iyakar inda musulunci zashi ta gabas da yamma, kuma inda Annabi ya faɗa iyakar inda sahabbai suka kai musulunci. Za ka ɗauka bayan manzon Allah babu wanda ya yi wa musulunci aiki sai sahabban Annabi Muhammad. Inda ya maganan da'awa ne, na'am, an samu wasu waɗanda sun matsa da musuluncin, amma ba irin dai ƙoƙarin da sahabban manzon Allah suka yi ba, ba kamar haka ba. Kuma dalilin haka yasa aka gane waye sahabi saboda wannan hadisi, don manzon Allah ya ce man ra'ani, wanda ya ganni shine wanda Allah ya samu rayuwarsa albarka. To kaga a ƙarƙashin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, malamai suka gane waye sahabin manzon Allah. Ai, kaga Annabi ya bayyana mana waye sahabi a cikin wannan hadisi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Ibn Taymiya al-Litahi Majmu'u Fatawa mujallad na 20 shafin 294 yace hadisu Abi Sa'id al-Khudri hadha yadullu ala shay'aini, wannan hadisin ya nuna mana abubuwa guda biyu. Na ɗaya, ala anna sahiban nabi, waye sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa man ra'ahu mu'minan bihi. Kaga kenan an samu ta'arif, Annabi da kansa ya bayyana mana waye sahabinsa shine wanda ya taba ganin annabi yana imani da manzon Allah, ba wai in kaga annabi kawai ba. Ai akwai kafirai irin su Abu Lahabi, Abu Jahal, ka gani su yan uwan annabi ne, ma makusanta ne ga manzon Allah, amma kuma wannan bai sa an kira su sahabbai ba. Ba kowa ya ga annabi ake ce mai sahabi ba. Idan ka ga annabi to kuma ana ne duba sharadi mu'minan bihi, kai imani da shi. Sai Ibn Taymiyyah ya ce wa in qallat suhbatuhu, ko da dadewarka da annabi ba ta yi yawa ba, ka samu zuwa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya ko rabu, to wannan albarkan ya bi ka har abada. Wannan albarka yana tare da kai komai kankantar lokacin da ka gani, lokacin da ka samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam. To yace kama nassa ala zalika al-a'imma, kamar al-imam Ahmad da wasu malaman hadisi haka nan suka faɗa. Al-imam Malik Allah ya masa rahama yace man sahiba rasulullah, wanda ya sahibci manzon Allah, idan ka taba zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sanatan na shekara daya, au shaharan ko na wata daya, au yawman ko na yini daya, au ra'ahu mu'minan bihi ko gani daya kai, amma sharadi kana da imani a lokacin da ka ganshi, fa huwa min ashabihi. Al-Imam Malik ce to wannan yana cikin sahabban manzon Allah. Wato kasancewar sahabi ba a neman sai ka dade da annabi tsawon wani lokaci, abinda ake la'akari da shi ganin manzon Allah. Saboda wannan hadisin ai abinda ya sa kenan aka samu albarka a rayuwarsu, manzon Allah yake cewa za a tafi yaki sai ake tambayar akwai wanda ya taba ganin annabi a cikinku, ashe kaga ganin annabi din shine yake tare da albarka indai kana mumini a wannan lokaci. Sai ya ce wa zalika anna lafdhas suhbah, al-Imam Malik ya ce dalili saboda kalmar as-suhbah ta larabci ya ta'allaqu biman ra'ahu mu'minan bihi, kaga yana da daukar ma'anan ba wai ganin kadai ba, kama kusanci manzon Allah ba wai ka ganshi kawai ba. Don haka idan aka ce kaga annabi a fahimtar al-Imam Malik, idan baka sahibce shi ba, sahibta kuwa ai kaga ya wuce gani, ka zo ka zauna da shi ko da na minti guda ne dai, ai kaga ka zama sahibi, ka kusanci annabi, shine sai a ce ma sahibu li'annaka sahibta rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi yasa yace yuqalu ana cewa sahibahu shaharan, sahibahu sa'atan, ai wani ya sahibci annabi tsawon wata guda, wani ya sahibci annabi na awa guda. To wannan abu na farko kenan. To sai Ibn Taymiyyah yace abu na biyu fa, bayyana fi hadal hadis, wannan hadisin ya bayyana mana anna hukuma suhba yata'allaqu biman ra'ahu mu'minan bihi, fa innahu la budda min hadha. Abubuwa guda biyu kenan, ka taba ganin annabi kuma ka ga annabi kana mumini, kaga sharuda guda biyu ne. To wannan hadisin shi yake nuna wannan fallalar, domin idan ba a dauki waɗannan sharuda ba, to kaga hadisin bai fa'idarsa ba a fahimci dalilin samun ta ba. Don haka idan aka ce wanda ya taba ganin annabi, ba ma gani bane, ka sahibci annabi, don haka kana da imani a lokacin, ba wai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba. To Ibn Hajar a littafin Fathul Bari a mujallar shi da shafin 735 sai ya ƙara gyara ya ce yaridu ala ta'rif, idan ana maganar waye sahabi, idan aka ce waye sahabi man sahibahu, sai mu ce wanda ya taba sahibtar annabi, aw ra'ahu ko ya ganshi. Kaga kenan fahimtar al-Imam Malik ba kowa ya dauka ba. Sha al-Imam Malik yana cewa don kaga annabi kawai baka zama sahabi ba, sai ka zauna da shi, wanda Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan saboda ai zaman da shi shi ya samar da albarka. Amma sauran malamai suna ganin ba zama da annabi bane, idan kaga annabi kana da imani, indai kana da imani shikenan, ba wai sai ka zauna da shi ba. Kaga kenan abubuwa da biyu da ake lura da su, da ganin annabi da imani. Al-Imam Malik yace kuma shi kalma ta as-sahabi tana nuna me ba wai gani kadai ba da imani akwai bukatar ka zauna da manzon Allah to shine sai ibnu hajar ya ce amma sharadin da ya kamata mu kara idan mutun yaga annabi yana mumini kaga sahabi ne bai tabbata sahabi ba sai ya mutu yana mumini idan yayi ridda ba'da zalika lam ya'ud ila al-islam bai sake dawowa ga musulunci ba har ya mutu fa innahu laysa sahabiyan ittifaqan duk malaman sunna sun ce wannan ba sahabi manzon Allah bane ai shi yasa aka samu munafikai a zamanin manzon Allah munafikai ai sahabban annabi ne ko idan an ce sahabbai wanda ya zauna da annabi amma sharuddan ba su cika ba tunda ba su cika ba shine sai a ce wani munafiki ne musulmi ne a zamanin manzon Allah amma ba sahabi bane don haka sharadi ne bayan kaga annabi kana mumini kaga annabi da idanunka kana mumini ka tabbata a muminin har ka mutu to shine sai a kira ka sahabi amma idan mutun ya halaka kafin ya mutu yayi ridda to wannan ba sahabi bane ittifaqan duk wani malamin sunna zai gaya maka haka saboda haka yasa aka samu munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yambagi an yuzada fihi don haka duk malamin da zai yi magana akan waye sahabi to ya kamata sai kai kari me zaka kara ma ta'ala zalika idan wannan mutumin ya mutu da imaninsa to abinda yake fada falawirtadda misali da a ce wani mutum zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an samu irinsu mutumin da ya ga annabi ya musulunta kaga kenan sahabi ne ya ma zauna da annabi amma daga baya sai ya ridda an same su a cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imani kyautar Allah ne shari'a ce saboda haka zaka samu wani ya ga annabin ya yi imani da shi daga baya sai ya ridda da ya ridda bai dawo musulunci ba to wannan kafiri ne amma da ya ridda sai ya sake tuba to idan ya sake tuba ba sahabi bane ya kamata mu gane sai ya sake ganin annabi ya sake zama da manzon Allah to idan ya sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake zama da manzon Allah bai mutu ba to sahabi ne don mu gane waye ake nufi da sahabi yace fa sahihu annahu ma'dudun min as-sahaba akwai wadanda ba sa yarda da cewar in mutun yayi ridda ko da ya dawo daga baya ba a sashi a sahabbai wasu malaman hadisi masu zafi ibnu hajar yace wannan ba daidai bane innahu ma'dudun min as-sahaba yana daga cikin sahabbai duk mutumin da yayi ridda ya tuba Allah ya nufe shi da musulunta ya dawo to wannan babu makawa inda ya sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji magana sai ya zauna da shi to wannan sahabi ne sai ce amma ta gefan aljanufa kar ka dauka mutane ne kadai wannan nasara da Allah ya alkawari ga sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah ba mutane kadai bane ibnu hajar ya ce hadda aljanu aljinnu farrajuhu dukhuluhum hadda aljanu wanda su ma suna cikin sahabban manzon Allah me dalili li anna nabiyya bu'isa ilayhim qat'an saboda su ma kamar yanda aka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane haka nan aka aiki annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga aljanu don haka hum mukallafun su ma an dora musu aiki yanda aka dora mana aiki haka aka dora mu aljanu fihimul usatu wa ta'iun akwai aljanun banza akwai aljanun kirki faman urifa ismuhu don haka in ma aka iya sanin wani yana musulmi kuma ya ga annabi ya ji magana da annabi sallallahu alaihi wasallam la yambagi taraddud fi dhikrihi fi sahaba ibnu hajar yace ai baya kamata ma kai taraddudi in dai aka san akwai wani aljani da yayi rayuwa da manzon Allah to babu shakka wannan aljani idan an kira shi dole do ka sashi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka ga waɗannan bayanai a littafin aqida littafin hadisi misali kamar littafin sharh usul itiqadi ahlus sunna na al-imam lalaka'i juz'i na farko shafin 160 al-imam ahmad bin hanbal yace man sahibahu sanatan aw shahran aw sa'atan, kamar da Al-Imam Malik ya faɗa, duk wanda ya zauna da annabi na shekara ɗaya ko wata ɗaya ko awa ɗaya, aw ra'ahu, ko ko ya taɓa ganinsa ne kawai bai iya magana da shi, bai zauna da shi ba, aw wafada ilai, ya taɓa kawo baƙunci ga manzon Allah, fa huwa min ashabihi, sai Al-Imam Muhammad ya ce wannan yana cikin sahabban manzon Allah, lahu min as-suhba ala qadri ma sahibahu, sai dai darajar sahabban ba ɗaya ba ce, gwargwadon daɗewarka da manzon Allah, gwargwadon darajar da kake samu wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Fa adnahum suhba, Al-Imam Muhammad ya ce wanda daɗewarsa da annabi ba ta yi tsawo ba, wanda daɗewarsa da annabi ba ta yi tsawo ba, kamar misali wanda ya taɓa haɗuwa da annabi amma ko magana ba su yi ba suka rabu, sai Al-Imam Muhammad ya ce to bari ka ji, saboda wancan bayani da muka yi, afdalu min alladhina lam yarawhu wa lam law wa law laqullaha azza wa jalla bi jami'il a'mali, wanda ya taɓa ganin annabi sau ɗaya ya fi tabi'an duniya gaba ɗayansu, da za a haɗa tabi'ai gaba ɗayansu, kuma da za a ce aikin da waɗannan mutane suka yi sun fi na duniya gaba ɗayanta, ya ce darajarsu bai kai na wannan mutum ɗaya da ya taɓa ganin manzon Allah ba. Ka duba darajar sahabban manzon Allah. Fa adnahum suhba, wanda ya fi ƙanƙanta ta wajen daɗewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tabi'ai gaba ɗayansu. Kana alladhi sahiba an-nabi wa ra'ahu bi ainihi, idan mutum aka ce ya taɓa zama sahabin annabi, ya ga annabi da idanunsa, wa amana bihi, ya yi imani da annabi, walau sa'atan, ko da awa ɗaya ne, afdal bi suhbatihi, saboda kusancin da ya samu da manzon Allah. Al-Imam Ahmad ya ce darajarsa ta fi min at-tabi'ina kullihim, gaba ɗaya tabi'ai, musulmai da aka yi tabi'ai, inda za a haɗa su, darajarsu ba ta kai ta sahabi mutum ɗaya ba. Sahabin ma ba wanda ya fi daraja ba fa, sahabi da daɗewarsa da manzon Allah ta fi ƙanƙanta. Sai ya ce walau amilu kullu a amalil khairi, kuma ko da a ce tabi'an za su yi duk wani aikin alkhairi, darajarsu ba za ta kai ta wannan mutumin ba, bare a ce darajarka ta kai ta sayyiduna Abubakar as-Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda. To wannan hadisi na biyu kenan. Akwai hadisin Jabir kuma, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laya'tiyanna 'alan nasi zamanun, wani zamani yana nan zuwa ga mutane, yakhruju al-jayshu, wata runduna za ta fita zuwa yaƙi, fa yuqalu, sai a ce hal fikum ahadun min ashabi Muhammadin, shin a cikinku akwai wani daga cikin sahabban annabi Muhammad, fa yatlubunahu, sai su shiga cikin sojoji a yi ta nema. To wannan shi ya nuna maka sahabbai mutane ne masu tawali'u, ba su da girman kai. Kaga dai inda a ce a zamaninmu ne, a ce maka wani sahabi na nan a yau a duniya a irin hali irin namu, ai ba sai an neme shi ba, ai ba sai an neme shi ba, saboda za a san shi, shi da kansa zai nemi duniya ta san shi. Amma za a tafi yaƙi ba fa zamanin annabi ba ne, ba ma zamanin sahabbai ba, zamanin tabi'ai, sai zama akwai sahabi amma ya ɓuya, ba ma wanda ya san shi. Sai ake tambaya, to kun ga za ku je yaƙi, wannan yaƙi kuma sharaɗin nasara idan akwai sahabi a cikinku, ya ce to bari mu bincika, a inda sahabin ba mai tawali'u ba ne, kaga da an san shi ai. Kaga cewa suke bari mu bincika, fa yatlubunahu, ai ta dubawa, ana tambaya, ce eh to akwai wani a kusa da mu, an ce dai sahabi ne, kaga ɓoyewa ma yake. Wanda ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka dole ne a same shi da ikhlasi fiye da kowa, Allah ka samu koyi da su. Thumma yakhruju al-jayshu, runduna za ta sake fita zuwa yaki, fa yuqalu, za a ce hal fikum man ra'a ahadan min ashabi Muhammadin, ko a cikinku akwai wanda ya taba ganin wani daga cikin sahabban annabi, fa yatlubunahu, idan an nema, fala yajidunahu, ba za a samu ba. Sai annabi ya ce falau kana ahadun min ashabi wara al-bahari, a hadisin Jabir kenan, wanda duka annabi ne yake faɗa. Manzon Allah ya ce to inda a ce za a samu sahabi a bayan tekun duniya. Misali abinda manzon Allah yake faɗa, inda an ce maka za a samu sahabi a ƙarshen Atlantic Ocean ko Pacific, shi yasa manzon Allah ya bada misali da al-bahr, ƙarshen tekun duniya, inda za a ce za a ga sahabi, manzon Allah ya ce la'atahu, wallahi mutane za su je. Kuma gaskiya ya faɗa, ko ni yau a ce min akwai sahabi a ƙarshen duniya, to zan niki gari sai na je. Kuma manzon Allah ya ce za su tafi neman shi, saboda me? Saboda fatan su samu albarka. Kaga wannan hadisin riwaya ta Jabir, tana kitabul musannab ibn abi shayba, musnadul imam abu ya'la al-musali bi isnadin hasanin, shi ma ibnu hajar ya kawo wannan hadisi. Wato ibnu hajar ya tattara hadisai a wuri daya saboda ya bayyana mana darajar sahabban manzon Allah a karkashin wannan aya. To hadisi na uku shine hadisin abu musa al-ash'ari. Akwai ranar da sahabbai suka yi sallan magariba da manzon Allah, wanda abu musa yake bayani, sallainal magariba ma'a rasulillah, summa qulna, bayan mun yi sallar magariba sai muka ce law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, me zai hana tunda mun yi sallar magariba maimakon mu koma gida mu zauna masallaci mana mu jira har dai mu yi sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fajalasna, shikenan muka zauna bayan sallar magariba. Kuma ba annabi ne ya kwadaitar da su ba, manzon Allah bai gaya musu ba. Fa kharaja alaina, sai ga annabi ya fito daga gida, manzon Allah bai taba gaya musu bayan an yi magariba ku zauna ku dinga jiran sallar isha'i ba. Yana fitowa sai ya ga sahabbai a makare da masallaci, yace ma ziltum hakuna, tun bayan sallar magariba kuna nan a zaune? Muka ce ya rasulullah sallaina ma'akan maghrib, ai tunda muka yi magariba da kai sun makulna shine muka ga abin da ya fi dacewa najlisu hatta nusalli ma'akal isha, maimakon mu koma gidajenmu mu zauna mu yi sallar isha mana sannan sai mu tafi gida. Kada sai manzon Allah ya ce ahsantum, kai kun kyauta. Manzon Allah ya ce kun kyauta, saboda haka wannan sunna ce, idan Allah ya maka kyautar wannan hali kai masa godiya. Idan ka ga bayan sallar magariba za ka zauna masallaci har a yi sallar isha'i, wannan baiwa ce mai kyan gaske. Annabi da kansa ya ce ahsantum, a riwaya ta biyu fa ya ce asabtum, asabtum kun dace da sunna. Kaga annabi dai ba shi ya karantar da su ba, amma aikinsu sai ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa. To sai manzon Allah ya ce ya daga idanunsa, abu musa ya ce farafa a ra'asau ila sama, annabi ya daga kansa sama, wa kana kasiran mimma yarfa'u ra'asahu ila sama'i, sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga ido ya kalli sama, yana yawan kallon sama annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kala, sai manzon Allah ya ce annujumu amanatun lissama'i, fa idza zahaba an-nujumu atas-sama'a ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi, fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati. Haka annabi ya jera magana, fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisin Abu Musa yana babu bayani anna baqa annabi amanun li ashabihi, hadisi na 2531. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ido ya kalli sama, sai ya ce taurari su ne amanan sama. Wato kamar annabi yana gaya mana, in dai za mu daga ido mu ga tauraro, to duniya ba ta kare ba. Domin idan duniya ta zo ƙarshe, in ka daga ido ba za ka ga tauraro ba. Kuma wanda Allah ya faɗa wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani, wa idhan nujumun kadarat, taurari su ne tsaron sama. Fa idza zahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu, muddin ka daga ido baka ga taurari ba, to alƙawarin da Allah ya masama ya zo, alƙawarin yayi lokacin sa wato tashin kiyama ya zo sai annabi ya ce ana amanatul li ashabi ni ne amanan sahabbaina muddin annabi yana da rai to babu fitina ga sahabi sahabbai ba za a samu rikici a tsakaninsu ba sai manzon Allah ya ce amma idan na tafi ata ashabi ma yu'aduna to alƙawarin da Allah ya yi ma sahabbai zai musu jarabawa alƙawarin zai zo amma idan annabi yana da rai babu sauran rikici kuma abin da ya faru kenan ai rikici tsakanin sahabbai bai auku ba sai bayan rasuwar manzon Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka dauka kuma sahabban wato suna da naƙasa a'a manzon Allah ya ce sahabban kuma su ne amanar al'umma ta gaba daya kaga annabi shine amana ga sahabbansa sahabbai kuma su ne amana ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce in dai sahabbai suna duniya to wallahi bid'a ta yi ƙarya ta bayyana bid'a ba za ta bayyana ba ba zai taba yiwuwa ba da bid'a da shirka ba za su bayyana ba dalili kuwa saboda ƙarfin imanin sahabban manzon Allah nasara da Allah ya yi alƙawari ga sahabbai idan Allah zai alƙawarin nasara ga sahabbai sai a samu bid'a ta bayyana ai kaga nasara ba ta samu ba alƙawarin nan da Allah ya yi wa sahabbai na nasara to alƙawari ne wanda yake cikakkiyar nasara rayuwa babu bid'a manzon Allah ya ce fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun idan sahabbai na sun tafi to duk abin da aka yi ma al'umma ta alƙawari fa lokacin zuwan shi yayi don haka in ka duba zaka ga yaushe ne ɗariƙu suka fara kafuwa ƙarshen zamanin sahabban annabi ƙarshen zamani tun sahabbai suna nan zamanin sayyidina Ali aka fara samun al-khawarij amma ba su da ƙarfi saboda sayyidina Ali ya yaƙe su an danne su an yi maganinsu ba su da tasiri amma dai bid'ar ta fara bayyana ƙarshen sahabban manzon Allah to sai da sahabbai suka kusan ƙarewa kafin nan sauran ɗariƙu suka yi ta bayyana don haka kaga kenan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da albarka na musamman wanda Allah maɗaukake mu rayuwarsu to sai Allah ya ba mu misali a dalilin wannan albarka da ya musu me ya ce a gaba kaga alƙawarin da Allah ya ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawarin nasara shine sai ya ce to walau qatalakumul ladzina kafaru ka san annabi ya taho makka saboda yayi umra ne suka hana shi shiga har aka yi sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka to shine sai Allah ya ce da dai mutanen makka sun yaƙe ku kar mu manta Allah yana magana ne da sahabban manzon Allah lauka talakum kaga magana ce da sahabbai ko Allah ya ce da dai mutanen makka sun yi kuskure sun yaƙe ku lawallawul adbara wallahi da sun juya baya ai ba su san waɗanda za su yaƙa ba ba su san waɗanda za su yaƙa ba gudu za su yi in ji Allah Allah yana gaya musu sahabbai irin darajansu sahabbai ake gaya musu na ba ku nasara kuma ga misalin nasara da waɗannan kafiran sun yarda su yi faɗa da ku kaga Allah bai yi bayanin yawan kafiran ba makamin kafiran ƙwarewar yaƙi Allah ya ce matuƙar sun yaƙi sahabbai wallahi za su juya baya su gudu sai ya ce sun malajiduna waliyan wala nasira ba za su samu mai jibinta wanda zai taimaka ko kuma wani wanda zai taimaka musu ba me yasa wato Allah yana cewa inda duk duniya za ta haɗa kai da waɗannan kafiran makka ba za su ci nasarar yaƙi ba me dalili li'anna Allah ta'ala ma'akum saboda Allah yana tare da ku Allah ya muku alƙawari kuma Allah bai canza alƙawari me yace a gaba
sunnata Allah allati qad khalat min qabl wala tajid li sunnati Allah tabdila
sai Allah ya ce wannan tsarinsa ne sunnatullah tsarin Allah ne allati qad khalat min qablu ba wai yanzu bane wannan tsari ya riga ya shude tun dadewa tun dadewa sanan tufihimul azhazima Allah yace da ni da manzannina da masu imani da manzannina muke da galaba wannan tsarin tun haka abun yake walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma ba za ka samu canji game da tsarin Allah ba babu canji tsarin Allah guda ɗaya ne tun daga annabin farko har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin al-Imam Muslim yana babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kaffa aydiyan nasi ankum al-Imam Muslim yayi babi musamman saboda fassara ita wannan aya ta suratul Fathi sai kawo hadisin 1808 hadisin Anas bin Malik lokacin da kafiran Makka suka turo wakili wanda za a yi sulhu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ga sayyidina Ali an taho an yi sulhu sai kafiran sai aka samu wasu shedanu suka zaga daga Makka irin wato kangararrun gari aka samu mutum 80 da suke ganin sun isa kawai suka dauki makamai Anas bin Malik yace inna 80 rajulan min ahli makka suka zagaya ta bayan inda annabi ya yi sansani da shi da sahabbai suna fakon annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin yanayin walwalan sahabbai suna saman tsauni sahabbai suna kasa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna jira su samu wata yar dama sai su fado ma annabi sallallahu alaihi wasallam su kashe shi kenan kaga dai an gama da al'amarin rigima yace sun taho ta bayan tsauni sai gashi nan habatu ala rasulillah sun kuma yi wannan kirdadan kuma sun dace sun yi ta lura da wani lokaci za mu fado yanda za mu yi nasara akan Muhammadu da jama'ansa kaga mun gama da su kenan suka fado sun gama saiti suna fadowa min jabalit tan'im ta wannan dutsen tan'im mutasallihina dukkan su kowanne yana rike da makamai annan zamanin a zamanin babu wani makami da ya wuce shi yuriduna girratan nabi sallallahu alaihi wasallam suna kokari su ga cewar suna farautar annabi yanda za su halaka shi yanda za su fado ma annabi wa ashabihi da sahabbansa suna fadowa fa akhadhum sai sahabbai suka kama su silman ba zubar da jinin kowa ba ba fada fa sahayahu aka zo da su gaban manzon Allah ka riga an yi sulhu kuma ka san annabi ba zai canza alƙawari ba shine sai manzon Allah ya kyale su ba hukunta su ba to dalilin haka ne Allah ya saukar da wannan aya wanda Anas ne ya ba mu labari me yace
wa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'd an rafa'akum alayhim wa kana allahu bima ta'maluna basira
wannan ya samu labarin Abdullahi bin Mugaffal al-Muzani kamar yadda aka samu labarin Anas bin Malik wanda al-Imam Muslim ya ruwaito amma hadisin Anas shine dai mafi inganci shi ma Abdullahi bin Mugaffal ya bada labari yace kunna ma annabi muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya fi asli shajara wannan bishiya da Allah ya bada labarin ta muna gindin wannan bishiya allati qala Allah fil Qur'an wa ala zaharihi gusnun min aqsan tilka shajara manzo Allah yana gindin wannan bishiya har ma wani reshe yana taba kafadansa yana taba kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba wato ta bayan manzon Allah farafa'tuhu an zaharihi Abdullah bin Mugaffal yace ni kuma sai na daga wannan reshe daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali shi kuma yana zaune bayna yadaihi yaktubu kitabas sulhi sayyidina Ali yana rubuta sulhu wanda aka yi tsakanin annabi da mutanen makka sallallahu alaihi wasallam ana cikin rubuta sulhu kaga hankali ya karkato ba tunanin yaki saboda idan aka ce ana rubuta sulhu in ma da kana da shirin yaki ka san yanzu kan ka aje makamin ka ai duk wani sahabi da ya taho da tunanin za a yi yaki sai ce masa ai ga annabi can a gindin bishiya shi da wakilin kafirai suna rubuta sulhu ai dole zaka aje makamin ka wannan shine damar da kafirai suka yi kokari sai amfani da ita saboda ka su hallaka annabi da sahabbai saboda ai kowa ya saki jiki yanzu za a yi sulhu kawai annabi yana gindin bishiya sai ga su sun fado a guje mutum 80 akwai bambanci ta wajen riwayoyin wata riwayar ce mutum 40 kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa dai 80 rajulan mutane 80 ne ta gaba da baya kudu da arewa zuwa suke da makami sun tunkari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tunkaro sai manzon Allah ya daga hannu ya roki Allah Allah tsare mun su magana ta kare kowanne su sai ya tsaya inda yake fa akhadha Allah bi absarihim dalili saboda gaba ɗayan su sun makance duka waɗannan mutum 80 babu mai gani to ya zaka yi fada da wanda Allah ne ya aiko shi in banda kafiri saboda haka duk sun makance shine sai Abdullah ibn Mughaffal yace fa qumna ilayhi mu kuma sahabbai sai muka je tunda dai to an ce soja makaho ai kaga aiki ya baci sai a zo a karbe makamin a daura hannu a kame a dauke kama makamin a daura hannu ko tashin hankali babu ba fada ba zagi ba hayaniya manzon Allah yana addu'a Allah yana makantar da su suna tsayawa cik sahabbai sun karbe makamai cikenan sai manzon Allah ya ce ji'tum fi ahadin akwai alƙawari da aka yi ne za ku zo suka ce a'a ja'ala lakum ahadun amanan da kuka zo nan da makamai ko akwai wani musulmi a cikin taron nan wanda ya muku alƙawarin amana saboda komai yawan musulmai idan aka samu mutum ɗaya ya ba ma kafirai amana komai yawansu to wannan amana ta inganta shi yasa musulmi yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya tambaya ja'ala lakum ahadun amanan akwai wani musulmi da yace kuna da amana suka ce babu Allahumma la fakalla sabilan sai manzon Allah ya ce ku sake su tafi ku yi tafiya ku to nan kai ka san wata gaba ce mai hadari shi yasa Allah ya saukar da wannan aya na daya wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum Allah shi ya tsare hannuwan kafiran ba su cimma nasara akan musulman ba domin da sun karaso mutane 80 din nan ba karaman illa za su yi musulmai ba sai Allah ya kare kaga kenan Allah ya kare musulmai daga makircin almushrikin min ahli makka an ahli al-hudaybiyya makirci da kafirai suka yi za su fada wa musulman da suke wannan gurin kaga Allah ya bada kariya ga musulmai sai ya ce wa aydiyakum anhum kuma Allah madaukaki ya tsare hannuwanku gare su bi batni makkata a cikin garin makka min ba'di an azfarakum alaihim bayan Allah ya ba ku dama ya ba ku nasara a kansu Allah ya ba ku nasara a kansu domin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe mutum 80 din nan to wannan sulhu dai ka san ta kare sulhu ya kare kuma rigimar yaki za a yi ta yi sai Allah ya tsare waɗannan ya tsare waɗancan dukansu Allah ya tsare musulmai ya tsare hannuwan musulmai ya tsare hannuwan kafirai haka ma kafiran da ke cikin makka wanda Allah bai yi nufin za a yi yaki ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa ashe kaga Allah yana kallo ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa da shi da sahabbai sun koma ga rubuta sulhu ana ta kokarin yanda za a samar da sulhu amma Allah me yake Allah yana tsaro yana ganin duk abin da ke faruwa saboda haka Allah yake tsare bayan mu'minai sai Allah madaukaki ya ce
صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا العلم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
هم الذين كفروا الله يتسوني فوداً لسك كافر جي. Allah yana kwantar da hankalin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiran Makka dinnan ana kirga laifukan su na daya sun kafirce ma Allah na biyu saddukum anil masjidil harami sun hana ku isa masallaci mai alfarma gashi kun zo kusa da Makka sun hana ku shiga wal hadiya ma'kufan ga dabbobin an tsare su ma'kufan mahbusan shine ma'kufan domin sahabbai sun taho da dabbobi idan zaka yi umra ko zaka yi haji ana son ka yanka dabba a matsayin sadaka wannan dabbar ita ce ake kira hadaya shi yasa Allah ya ce wal hadiyu ma'kufan dabban da aka koro wajen guda 70 don raƙumi 70 suke tare da manzon Allah kaga an koro dabbobi an tsare su ma'kufan an tsare su an yabluga mahillahu basu isa inda ake yankawa ba mahallin yankawa cikin harami ne inda kuma suke yankin Hudaybiya yana waje da harami ne shine Allah yake cewa ga laifin kafirai sun bayan cewa kafirai ne kuma sun hana musulmai wanda hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki basu samu isowa Ka'aba sun sauke umra ba sun tsare dabbobin hadaya ba a yanka su ba basu iso mahallin yankawa ba to sai Allah madaukaki yace yana ga ya masahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam walaula rijalun mu'minuna in ba dan akwai wasu maza masu imani a cikin garin Makka ba wa nisa'un mu'minatun in ba dan akwai wasu mata masu imani a cikin garin Makka ba lam ta'lamuhum kubu kusan su ba ni na san su ashe Allah ne ya hana ayyakin me yasa Allah ya hana ayyaki saboda akwai musulmai kadan a cikin Makka masu rauni kaga kenan musulmi yana da daraja a wurin Allah idan ya bari aka yaki me zai faru an tatwa'uhum za ku taka su takawa da ake nufi bil qatl za ku kashe su saboda in kuka fado gari da sara ba za ku dauka akwai musulmi a cikin mutanen garin ba fatusibakum minhum ma'arratun kaga kenan laifi zai same ku a dalilin su menene al-ma'arra al-ismu zunubi zai same ku domin in ka kashe musulmi kana da zunubi duk wanda ya kashe musulmi me ye dalilin samun wannan zunubi bi gairi ilimin ba ku da ilimi hala bainakum wa bain zalika saboda jahilci baka sani ba duk abin da baka san shi ba ba a cewa kai laifi to amma da yake akwai ganganci tunda musulmai dama ko riga kun san cikin garin Makka akwai musulmai kuma duk wannan lokacin Abdullahi ibn Abbas da mahaifiyarsa suna garin Makka Abdullahi ibn Abbas shi ma bai hijira ba saboda babansa bai riga ya musulunta ba Abbas babban manzon Allah to Allah madaukaki ya ce saboda waɗannan musulman masu rauni waɗanda suke garin Makka shi yasa Allah bai ba da damar annabi ya fada Makka da shi da sahabbansa su yaki ba me yasa liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha saboda Allah ya shigar da wanda yake so cikin rahamarsa idan aka kyale Makka Allah zai yake ta a cikin lumana za a samu mutane su musulunta cikin hanyar sauki law tazayyalu amma da a ce waɗannan musulman sun ware kawunansu shine tazayyalu wato law tamayyazu da sun ware kawunan su bi anfusihim la azabna alladhina kafaru da ko mun yi azaba ga wadanda suka kafirce wadanda ke garin Makka minhum azaban alima da mun musu azaba mai radadi kaga kenan wannan kamar jinjinawa ne ma ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa inda a ce garin Makka ba musulmai da na musu azaba da ku kaga ai ana girmama sahabban manzon Allah ne in ba dangarin Makka akwai musulmai ba da nayi wa kafiran Makka azaba mai radadi kaga ana nufin sahabban annabi sune zan Allah zai amfani da su su yi makafurai azaba to wannan shi yasa shi musulmai yake da gata a wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake da gata a wurin manzon Allah kar mu manta idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yaki shi ko kuma ya tura jama'arsa to ka'ida ne idan za a farma gari ne cikin dare to ba za a yi ba sai an jira sallar asubahi idan garin ba a ji kiran sallah ba shikenan wannan gari kwanan sa ya kare sai a fada mar saboda an san ba a yi zunubi ba saboda wannan kalma da Allah ya faɗa law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru ai amma kawai musulmai su fada gari da sara wai garin kafirai ya akai ka tabbatar garin kafirai ba musulmai a ciki kaga wannan ya nuna ba daidai bane shi yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya jira ba za a kai hari ba sai bayan sallar asuba ai in musulmai ne na kwarai ya kamata a ce suna kiran sallah da asubahi to idan ba a ji kiran sallah ba to wannan ya nuna gari na kafirai ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a fada musu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك